بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله عقيدة السلف اصحاب الحديث نا ابو عثمان الصابوني رحمه الله ابو عثمان الصابوني يا رسول Isma'il ibn Abdurrahman al-Sabuni, da 1449 rahmatullahi alayhi, littafin da yake ba mu bayani a dunkule game da jimillar aqidar magabata ashabul hadith masu rukun al-Qur'ani da sunna. Allah ya tabbatar da mu akan wannan aqida, fahimta da kuma aiki, da kuma Allah ya karbi mu akan wannan aqida ta annabar sahabbai. Za mu tashi ne a waqibul ibadi, da malam ya ce mubahama la ya'lamuha illa Allah. Makomar bayi ba wanda ya san, mubahama ce tana a boye, babu wanda ya san wannan sai Allah. Dan haka saba wa tafarkin magabata ne ga cewa na dan aljanna, le kalika ne ka gan shi aljanna, ko kuma ka ci wani na wuta kai ba gani ba, da fagiya a hannunsa fa ya mutu ba kai na wuta. To wannan ba tafarkin ahlus sunna bane. Wannan tafarkin da haka dama mun ce duk kaga ya kawo gaba, to akwai wanda suka saba ma wannan gaba cikin firak abdalla, da haka kuskure ne ka zo ka ce mun dan aljanna, ko ka ce mun dan wuta koda ya mutu yana laifi. Kamar inda kuma kuskure ne ya saba ma tafarkin magabata ka ce ma wani yayi shahada, koda sallah yake ya mutu baka ta mishi ma yayi shahada, a kira ma da baka ce ma in Ja'far yayi shahada. Duka wannan saba wa tafarkin ahlus sunna ka ce wai wanci ana koya ka rasu ka ce tayi shahada mutlak, ka saki wannan abinda muka karanta daga Ali ibn Abdullah al-Madini cewa yake rajauna lahu shahada, muna mishi fatan samun shahada. To ka tsaya ka da kara komai, muna jiye mai tsoron azabar Allah saboda irin miyagun ayyukan shi. Da haka rajauna lahu shahada, muna mishi fatan samun shahada. Wala shahidi wani, shahidi wani, kuna yake wa ranar na Islamiyya masu zuku, masu kyawa, wasu hannun Qur'ani, a ce wai hafizi wani, hafizi wani, eh taho kushin hafizi ne, sai a kira wata hafiza a sa musu wani kyalle, wasu na hafazin. Wannan in ka tsaya shi ma a Qur'anin ma bai baka rubi dai lafiyayye, amma wani hafizi ko wace makana sun dan ji basu da kuɗi, sun dan ji sai a hankali a ce bari a zo a yi walima, a zo a yi sauka, a ce an sauka mutum 150 an hadda mutum 80, abin ya zama kawai business. Ya a fara hafiz. Wannan yare ne na malaman hadisi, ka ce hafiz, ka ce masa alƙari, ka ce ma ƙara iwani in ma sai ka faɗa haka kai الحافظ كان تقول مسباح الرابين وفوقه الحافظ من قد انتقى كألف ألف وشي وحقق. أما يقصى أبو نيارو دي كوكي من زوكو تيمي شوية حافظ تقول أن يفاري جن كنشي يفارينا معلمي نقول من أبي إكراتو وانا بيدا قلنا وانا بيدا إظهار قلنا وانا بيدا دون مشدد دا حكم ها إظهار قلنا وانا بيدا تدبيك kuma daga nan sun gama karatu ya saba zuwa a basu sun zama malaman su ma su ke tada baki su ne malaman su ne ɗan dawa. Daga nan baya wasa ba sai a fara ganin sun fara lekcoci wala dai kyauta. So dan haka a ringa liƙawa mutane a ce wani shahidi, wani shahidi, shahidi. To gaskiya wannan ya saba wa tafarki na ahlus sunna. Malam ya ce wa ya'taqidu shi yasa wala nashhadu ala أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. هكي يتكلم اعتقادنا علي بن المديني يتكلم با مشي دا موني دا مسلمي دا وانا ايكي دا يا ايكتا متي مشي تان الجنة وكما تان وطا تان انا هوي اكاي وانا كرات نرجو للصالح ايدي منا باتا غا وان دا ايكي مي ايكي كان وانا خافو ala talihil muznib, muna jin tsoro ga wanda yake mutumin banza mai laifi. Wannan shi abin da ya kamata a darasin mu na usul sunan Imam Ahmad kaga anan ma an yi wannan jawabin na cewa ba a cikin wannan aljanna ko a cikin wannan wuta malin ya ce wa ya taqidu wa yashhadu ahlul hadith anna awaqibal ibadi babaha malin ya ce suna kudurtawa kuma suna shedawa ba abota hadisi lalle karshe na bayi wannan abo yake la nadri ahadun bima yuhtam lahu ba musan ba da me zai yi khatima da me zai tafi da me zai kare me karshen ba musani ba kuma la awal bil khawati wala yahkumuna li wahidin bi ainihi ahlu sunna ba sa hukunci ga wani bi ainihi shi karan kanshi suke mashi annahu min ahlil janna suke mashi dan aljanna wannan aljanna dai ko ba ka kai shi ko ku ta gidan ku ci aljanna wala yahkumuna ala ahadin haka ba su hukunci ga wani bi ainihi wani sananne a ce mashi wannan annahu min ahlin na kan wutan li anna zalika mugayyabun anhum domin wannan abu ne na gaibu an sha makance su da wannan ba su da ilimi akan wannan la ya'rifuna ban sani ba ala ma yamutu alaihi al-insan akan me ya mutu a ala islamin aw ala kufr kuma sani ba shin akan musulunci ba ya mutu ko akan kafirci walidhalika yaquluna da haka suke cewa inna mu'minuna insha Allah mun ja al-istithna fil iman a cikin jama'ar salaf inna mu'minuna insha Allah ay min al-mu'minina ay ma cikin mu'minai alladina yuhtamu lahum bi khairin insha Allah wanda za a cika musu da alheri in Allah ya rufa in Allah ya rufa ake kyawun karshe dan haka ba a cewa fulan wani bi ainihi min ahli aljanna ko a ce ma wani shahidi ko a ce ai ta yi shahada zaka da wata ta zo haihuwa ta rasu ce ai ta yi shahada kaga wannan ba yaren ahli sunna bane ba ran su bane eh an jero shi ne dai shahidi amma idan ba nassi ya tabbatar da wani dan aljanna bane ko wani dan wuta ko wani ya yi shahada to kan bakin kawai eh duka ce narju rajauna lahu shahada kamar yadda yake a cikin i'tiqad na shi Ali ibn al-Madini inda haka ahlus sunna suke tabbatar da wannan shine yaren da yake gudana ga ahlus sunna malin yace ash-shahadatu liman mata 'ala al-islami bi anna 'aqibatahu al-janna shahada ga wanda ya mutu a musulunci akan lallai karshen shi aljanna malin yace wa yashhaduna liman mata 'ala al-islami anna 'aqibatahu al-janna suna shedawa ga wanda ya mutu al-islam ga musulunci karshen shi insha Allah aljanna fa innal ladhi sabaqa al-qada'a alayhim min Allah annahum yu'adzabuna binna wato nan a matake su a fada maka cewar shi ne in dai dama da imani da ikhlasi muka ce ko ka mutu ko da an yi azaba to karshen dai za a ta aljanna kaga kinan aqibar dai aljanna ce kamar da waɗansu wuta ta iya fana'i gare su idan aka sanya su a wutar aka tsare su aka kai su aljanna kaga su a wurin sanin ta yi fana'i a gaskin su sun rabu da ita amma kuma tana nan kamar yadda muka ji nusus da bayani akan wannan akan wuta da aljanna dai suna nan kuma kaji zan cikin malami akan wannan to shi malamin yace fa innal ladhi sabaqa al-qada'a alayhi wanda hukuncin Allah ya gabata a gare su wallahi daga Allah annahum yu'adzabun wanda za a yi masa azaba binnari da wuta muddatan wani lokaci bi zunubihim saboda zanabban su alladhi tasabuha wanda suka aikata walam yatubu minha kuma basu tuba ba daga wannan zanabban to fa innahum yuraduna akhiran ila aljanna at the end karshe za a dawo da su dai aljanna yukhrijul lahu al-awwim bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahm fitrah lan-nari fil firdaws tahya bi ma'i haga za a dawo da su a karshe dai zuwa aljanna wala yabqa ahadun fin-nari min al-muslimin babu wanda zai saura a wuta daga cikin musulmai kaga kenan ash-shaharatu liman mata 'ala al-islami bi anna aqibatahu al-janna kaga karshen dai indi da wannan imani to za a kai lokacin da dai za a ce dai karshen babu wani musulmi da yake cikin wuta fadlan min Allah wa minna wannan kuma falala ce daga Allah da baiwa tashi umman mata malam yace wanda ya mutu ul iyad billah alal kufri a kafirci to shi wannan famaradduhu ilan na makomo shi tana wuta layin jumin ha diman daiman ana nan shi ba zai rafa wuta baina nan a cikin wannan wuta wala yakunu limuqamihi fiha muntaha wannan mazonin nashi baida lokacin da za a ce wai ya kare ba limitation shikenan ana nan diman daiman za a dawo ma ciki saboda da kafirci ya mutu su ma aqibar su shine wuta za su kuma dawo ma a cikin ta to sai malin ya ce al mubashshiruna bil janna wanda ake musu bushara da aljanna kaga su wannan idan ka sheda musu da aljanna haga ba kai laifi ba saboda me su da mubashshirun ne an musu wannan bushara malin ya ce fa ammal ladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace amma wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yi musu sheda min ashabi cikin sahabban shi bi a'yanikum cewa na da wani bi annahum min ahlil janna akan cewar yan aljanna ne fa inna ashabal hadithi to lalle ashabul hadithi ahlus sunna yashhaduna lahum bidhalika suna tabbatar musu da wannan aljanna tasdiqan gasgatawa minhum gare su lir rasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suna gasgata annabi akan wannan fi ma zakaru cikin abin da ya ambata wa wa'adahu lahum abinda kuma ya musu alƙawari fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa zalika bi musu shida ba da wannan sai fa da ya san wannan abin hakikanin sa wallahu ta'ala atla'a rasulahu ala ma sha'a min ghaibi Allah yana tsinkayar da manzansa akan abin da ya nufa wanda yake gaibu ne to sai Allah ya sanar da annabin sa wannan abin da kai baka sani cewa na aljanna sai zama Allah ya tsinkayar da annabi wannan gaibin ga abin da ya nufa ta wa bayan zalika fi qawlihi ina za mu samu bayanin wannan wallahi haka muke so jama'a duk abin da zaka faɗa kai rabbi kace ba to ina dalili kace ga aya in babu aya kace mana ga sunna ko kace mana ga hadisi ingantacce to ka gama da mu in kace mana ga hadisi sai mu ce to ya shiryan magabata ga wannan hadisi me shiryar annabi ga wannan ya su magabatan suka yi iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam shi haka magana akan mas'alar da baka da magabaci akan ta malin yace wallahu ta'ala atla'a rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ma yasha min ghaibihi wa bayanu dhalika bayanun wannan fi qawlihi azza wa jalla alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada bi istithna ku illa man irtaba min rasuli wa qad bashara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashratan min ashabihi bil janna annabi yayi bushara sahabbin sa guda 10 ya musu bushara da al janna سعيد بن مسعد وابن عوف وطلحة وآمر فهر والزبير المرد كاجيس بن جيبن أبي داود وهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة ابن الجراح كاجيس وكذلك قال لثابت ابن قيس ابن شماس حكى يفدا وثابت ابن قيس ابن شماس أنت من أهل الجنة sakan da ba kai ku anta mai halin janna qala Anas ibn Malik Anas yake fada ibn Malik falaqad kana yamshi baina azhuri ya kasance yana tafiya a bayan mu ko kuma a cikin mu wa na naqulu muna cewa innahu fil janna wannan yana aljanna wa min ahli aljanna kuma yana cikin dan aljanna wannan hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim a hadisin Anas ibn Malik zancan Anas din nan man muslim shi kada ya fada shi shi wannan qala Anas ibn Malik falaqad kana yamshi baina zuhurina wa nahnu naqulu innahu fil janna wa min ahli al janna to sai malin yace gaba ta karshe afdarus sahaba al khulafa al arba'a wa bayanu khilafatihim, wanda suke mafi falala daga cikin sahabbai da kuma wannan al-khulafa din guda hudu, tare da bayani akan khalifanci nasu. To za ga duk inda kaji zaka samu sunnan ahlus sunna, san sahabbai da kaunar su, kai kuma ko da hawiya ce, wa nuhibbu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufrid fi hubbi ahadin minhum, hawiya ce maka muna san gaba ɗaya sahabban annabi, ba ma wuce guna da iri wajen san ɗaya daga cikin su. Haka ibnu batta shi ma a cikin ash-sharh wal ibana yana cewa wa nuhibbu jami'a ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi muna san sahabban annabi gaba ɗaya, alamar tabatihim wa manazilihim hubbu sahabati kullihim li mazhab. Haka ibnu abi zamanin shi ma cikin usulus sunna yake wa min qawli ahlus sunna ay ya'taqida al mar'u al mahabba li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yake cewa ibnu abi zamanin wanda rasulullahi 399 yake cewa wato daga cikin zancen ahlus sunna shine mutum ya kudurta mahabba soyayya ga sahabban annabi, wa ayyan shura mahasinahum ya yada alhiransu, wa fada'ilahum da falalarsu, wa yumsika anil khawdi fi ma dara bainahum, haka ya kame daga kutsawa ga abin da yake tsakanin su, kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa maka wannan a cikin Al-Wasatiyya. To zaka samu dai muka ce mai takawantukan malamai game da sahabbai falalarsu da soyayya, wannan abun zai yawa mutafi zuwa ga inda yake cewa wa yashhadu wa ya'taqiduna wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Abu Bakr, halu sunna suna shedawa kuma suna kudurtawa lallai mafi falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Bakr shine farko, lakinna masiddiqu minhum afdalu thumma Umar sai Umar thumma Uthman sai Uthman thumma Ali, a yanda ka gansu a haka suke a falala, wa annahum humul khulafa war rashidun, kuma sunna al khulafa din nan ar rashiduna alladhina zakara an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam khilafatahum, wannan annabi ya ambaci khilafa ta su bi qawlihi fi ma rawahu sa'id ibn juhman, ga ban sa'id ya rawaito an safina ala khilafa ba'di 30 sana, khalifanci a bayana shekara 30 ne, wannan sahihi ne Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ahmad da Ibn Hibban ma a cikin as-sahih, haka at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir ta hanyar shi Sa'id daga hanyoyi ta shi Sa'id ibn Juhman, Sheikh al-Albani a cikin as-sahih ya inganta wannan. Thumma qala hayti amsik ila amsik khilafata Abi Bakr sanatain, ka rike khalifanta Abu Bakr shekara 2, Abu Bakr Siddiq shekara 11 zuwa 13, wa Umar to shi kuma Umar 10 shekara 10, da Umar 10 Uthman ne yafi shi Umar din, Umar shekara 10, wa Uthman 12, Uthman kuma yayi 12, wa Ali 6, Ali kuma yayi 6, kai Uthman ya fi kowa kenan, sai Umar sai Ali sai kuma Abu Bakr Siddiq da khalifa na farko kenan. Malam ya ce wa ba'adan qida'i ayyamihim, to bayan kwanakin sun kare, adal amru ila al-mulki al-'adud, abin sai ya koma ga mulki wanda yake mai tsanani da ake samun zalunci da abubuwa daban-daban na tsanani da sauransu, al-'adud alama akhbara anhu ga abinda akhbara anhur rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annabi ya bada labari. Har iya balan yace wa yuthbitu ashabul hadith khilafata Abi Bakr ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sannan kuma ashabul hadith ahlus sunna suna tabbatar da khalifanci na Abu Bakr radiyallahu anhu ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ta yaya bi ikhtiyarin sahaba da zaben sahabbai, wattifaqi ma alaihi da kuma haduwar sahabbai ga ga Abu Bakar wa qawlihim qa'ibatan da fadar su gaba daya radiyahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li dinina nabi ya yarda shi Abu Bakar ga addinin mu shine ya jagorantar da shi sallah ko faradinahu sai muka yarda da shi li dunyana ga duniyar mu akan to ya jagorance wannan yana da rauni al-hakim ya fitar da shi aka ibnu sa'ad ibnu sakir akwai in kaba'i a ciki yace yani annahu istakhlafahu fi iqamati salawati al-mafruḍat shine annabi ya kalifantar da Abu Bakar akan tsayar da salolin farilla ga mutane ayyama marbihi wannan annabi bai lafiya kaga annabi ya shugabantar da Abu Bakar ya sanya shi ya yarda da shi ya jagoranci mutane ayyama marbihi kwanakin da bai lafiya to kaga wahiya addini wannan shine addini kenan li dinina faradinahu sai muka yarda khalifatan lirrasuli alaina fi umuri dunyana to akan yi ya jagoranci mu wa qawlihim qaddamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama faman dal ladhi yu'akhiruk annabi ya gabatar da kai to waye zai jinkirta ka annabi shi ya gabatar da kai wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallama qaddamaka fi salat sunna faci cewar annabi ya gabatar da kai a sallah bi nagare mu ayyama marbi a kwanakin da bai lafiya fa sallaina wara'ak sai muka yi sallah a bayan ka bi amrihi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama faman dal ladhi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyak to yanzu waye zai jinkirta kai ki gabatar da kai bayan annabi ya gabatar da kai lokacin da bai lafiya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakallamu fi sha'ni abi bakr fi hali hayati annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana zance game da sha'anin Abu Bakar a lokacin da bai lafiya hali hayati lokacin da yake raye bima yubayyinu lis-sahaba ga abinda yake bayyana ga sahabbai annahu shewa lallai shi a haqqun nasi bil khilafa yafi kowa cancanta khalifanci ba'dahu a bayan shi wannan ma koyar wani al-hakim ya fitar da shi falidalika ittafaqu alayhi dan haka ne suka hada akan shi wanda tamahu suka hadu fantafa'u bi makanihi suka amfana kuma da matsayinsa wallahu tun makanihi wallahu wartafa'u bihi wartafa'u suka amfana intafa'u bihi da shi wartafa'u ai shi bare intafa'u din bihi suka amfana wa'azzu suka zama da izza wa ala suka daukaka bi sababihi dalilin shi hatta qala abu hurairah radiyallahu anhu har malan abu hurairah yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa laula anna ababakrin ustukhlifa lama ubida allah wallahi ba dan lalle abubakar aka kalifantar ba to da ba abota wa allah walam ma kiya lahu a yanda ya ci mashi ma ya aba hurera kai bari ma ai bari ukfu ismu fi'il amrin ne ma ti ma ku alaikum bima tuqul wallahi la yamunu allah hatta kama kana abdin ilai ma dama alaihi sahib hadith aisha ti ma kai bari ya aba hurera fitin wannan magana ma taqulu abin da kake fada kama bi hujjati sihhati qawlihi yace to bare kawo hujja ta inganta abin da yake fada yace gaba da bayani kenan fasaddaquhu fi suka galgata shi wa aqarru bihi suka tabbatar da abin da ya fada kenan su wannan kenan annabi ibnu asaki ya fitar da shi duk da akwai abbad ibnu kasir wanda matruk ne almuhim da wannan shi ma a da rauni malaka ce thumma khilafatu umar sai khalifuncin Umar kaje kuma inda yake zaɓar shugaba ko kuma khilafatu Umar sannan sai khalifuncin Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda shi kuma bi istikhlafi Abi Bakr shi kuma Abu Bakr ne ya khalifantar da shi iyahu shi kan kanshi wattafaqi sahaba alaihi da kuma wai ina mutum da sunna lokacin ya rike mutum tuni wattafaqi sahaba da kuma haduwar sahabbai alaihi ba'da a bayan shi wa injazi Allah subhanahu wa makanihi kuma Allah ya zantar da matsayin sa wajen i'la'il islam wato daga musulunci wa yabami sha'ani da kuma girman sha'anin shi ya zama sha'ani wa'adahu thumma khilafatu Uthman radiyallahu anhu bi ijma'i ahli shura bar mu tafi a guje sannan khalifancin Uthman da ijma'in ma'abud ahli shura shi kuma wa ijma'il ashabi kaffa da kuma ijma'in sahabbai su ma wa ridahum da amincewar su bihi da shi hatta ju'ila al-amru ilayhi har aka danganta wannan abin zuwa gare shi wa wasilal amru kidan ilayhi thumma khilafatu Ali sai kuma khalifancin Ali radiyallahu anhu shi kuma bi bai'ati sahaba da bai'ar sahabbai ne hatta arafahu wa ra'ahu kullum minhum haqqal khalq kowa ya ga cewar cewa wannan fa shine mafi cancanta da ya kamata wa auladahum fi dalika alwaqti bil khilafa da ci a fifita shi a gabatar da shi wannan khilafa walam yastajizu isyanahu wa khilafahu da haka ba su halasta a saba masa ba da kuma khalifancin nashi fa kana ha ulai alarba alkhulafa wannan guda hudun na alkhulafa alladhina nasara Allahu bihim ad-dina wanda Allah ya taimaki addini da su wa kabatal ilhada ya disa shi ilhadi wato wanda ya kiyaye ya rushe ya kiyaye ilhadi wato gwada idi da kuma zakiwa wa qahara ya rinjayar wa qasara ya daukaka bi makanihim da matsayin su ai qasara ai ajbar yatilasta bi makanihim da matsayin su almulhidin wanda suke almulhidai babanda taki nan wa qawwabi makanihim alislam ya karfafa da matsayin su musulunci wa rafa'a fi ayyamihim alhaqqil a'lam ya daga a cikin kwanakin su ga gaskiya wasu al'alam wasu manya manya wana warabi diya'ihim ya haskaka da hasken su addiya shine haski mai kuna to ya haskaka da hasken su mai kuna wa nurihim da hasken su kuma nurul haske wa baha'im wa baha'im walam wato abubuwa na baha'im na zamu ci wannan subhanallahi abubuwa na dubbai da sauransu baha'im na duhu wa haqqa bi khilafatihim wa'adahu as-sabiq kuma akai ta haqiqi da khalifuncin su wa'adahu as-sabiq alqawli wanda ya gabata na wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu as-salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wa fi qawlihi wal ladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila qawlihi akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlafa fastawa 'ala suqihi yujibu az-zurra'a liyaghifa bihim al-kuffar malan yace man ahabbahum dun wanda ya su sahabban nan wa tawallahum yajibin ci su wada'a lahum ay musu addu'a wa ra'a haqqahum yakiyaye haƙƙin su wa 'arafa fadlahum yakiyaye falalar su faza fil fa'izin ya rabauta cikin rabautattu wa man abghadahum wanda yake yayya da su wa sabbahum ya zage su wa nasabahum ila ma tansibuhum ilayhi rawafid ya danganta su ga abinda rafidawa suke danganta su da kawarijawa da anahubullahu faqad halaka fil haliki ya halaka cikin halakakku qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina faman sabbahum wanda ya zage su fa alaihi la'natullah azar Allah ta tabbata gare shi. Wannan hadisin da ifi ne jiddan da wannan karasan fa alaihi la'natullah Abu Nu'aym a cikin Hilya ya fitar da shi da Al-Khatib a cikin tarikh ta hanyar Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyya daga Amr ibn Dinar daga Jabir ibn Abdullah lafazin la tasubbu ashabi la'anallahu man sabbahum bisna da hanyoyi da dama wa qala man ahabbahum wanda yasusu fa bi hubbi ahabbahu to da suna ne yasusu wa man abghadahum wanda kuma yake su fa bi bughdi abghadahum da kina yake su wa man azahum wanda ya cutar da su fa kada azani ya cutar da ni wa man sabba wanda ya zage su fa alaihi la'natullah la'anar Allah tabbata a gare shi wannan ma dhaifi ne ma mutum da ya fadda shi ta hanyar Abdurrahman ibn Ziyad an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu an lafazin shi ne Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum kaza 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 zuwa karshe su hadisin shi ma yana da rauni wannan kenan saboda lokaci da shi hannun wuce iyaka sai mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe ta karshe sai mu tashi as-salatu khalfal imam al-muslim barran kana aw fajira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah insha Allah.